Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a Jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan Radio VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum, tare da fatar waɗanda suka yi azumi an sha ruwa lafiya. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da
kanin labarai. Prime Minister Burtaniya ya ce zai murabus bayan kada kuri'ar raba gardamar da aka yi da ya ba Burtaniya damar ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Kunnan doki da aka yi a kuri'ar kotun kolin Amurka da aka kada jiya Alhamis ya gurgutar da shirin shugaba Barack Obama na jinkirin tasikiyar miliyoyin bakin haure. Kana mai neman jam'iyyar Democrat ta tsaye da shi takarar shugabancin Amurka Bernie Sanders ya shaida cewa zai goyi bayan Hillary Clinton.
To, kanin labarin kenan. Bayan kun gama shan labarin duniya, yammacin yau Juma'a Hajji babban rana 24 ga watan Yuni shekara ta 2016, za ku ji cewa shan Burtaniya ta yi kuskure ne da ta fice daga cikin kungiyar kasashen Turai. Ina gaskiyar labarin zargin da wata kungiyar 'yan yakin sa kai a yankin Niger Delta ta yi cewa wasu jami'an sojojin Najeriya sun buƙace su da su ci gaba da kaiwa harkokin mai hari domin a yi wa gwamnatin shugaba Buhari juyin mulki. Ƙungiyar Hizba a Kano tana da 'yancin kama mutane da hukunta su domin ba sa yin azumi. Kada kuma a mance akwai musulunci a Amurka da kuma nasiha a wannan wata na azumi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran. Burtaniya ta yanke hukunci mai tarihi na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai a kuri'ar raba gardamar da ta sosa zuciya sosai kan batutuwan shige da ficin baki da ɗiyaucin ƙasa, matakin da ya sa Prime Minister Burtaniya David Cameron yin murabus. Cameron ya shaida wa manema labarai a bakin fadar gwamnati da ke lamba 10 titin Downing yau Juma'a cewa al'ummar Burtaniya ta tsaye da shawara ƙarara ta kama wata hanya ta daban, saboda haka ina jin ƙasar tana buƙatar sabon shugaba da zai kai ta gashi. Cameron ya ce zai aje aiki a watan Oktoba. Masu sharhi kan lamura sun ce mataki mai ban mamaki da al'ummar Burtaniya ta ɗauka na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Manuni ya ce cewa Cameron ba shi da goyon baya. Mutumin da aka fi kyautata san cewa zai maye gurbin Cameron a matsayin Prime Minister shi ne Boris Johnson, tsohon magajin garin birnin London, ɗan jam'iyyar Prime Minister ta 'yan mazan jiya, kuma wanda ya jagoranci kamfe na ficewa daga tarayyar Turai. Kimanin kashi 72 cikin 100 na al'ummar ƙasar da suka cancanci kada kuri'a ne suka fito, adadi mafi girma a tarihin zaben ƙasar cikin shekaru 20, duk da ruwan saman da aka rika tafkawa kamar da bakin ƙwarya ranar kada kuri'ar raba gardamar, abin da ya nuna irin yadda batun ya tada tsumin jama'a ƙasar da aka sami rabin adadin 'yanci rani da ke kwarara ƙasar cikin shekaru 16 da suka shige. Ana ganin an kada kuri'a ne sabili da nuna gajiya da 'yan siyasa da kuma tunanin cewa kungiyar tarayyar Turai ta kwace iko mai yawa daga talakawan Burtaniya.
Kunnan doki da aka yi a kuri'ar da kotun kolin Amurka ta kada jiya Alhamis ta gurgunta shirin shugaba Barack Obama na jinkirta ta sakiyar miliyoyin bakin hauren da ba su da izinin zama cikin Amurka zuwa kasashensu. Kuri'ar da aka raba daidai 4-4 ta kyale hukuncin da wata ƙaramar kotu ta yanke tun farko na yin fatali da shirin shugaba Obama na gabatar da wani sabon tsarin shige da fice ta wajen amfani da ikonsa na shugaban ƙasa, bayan da majalisa ta ki amince da muhimman sauye-sauye a tsarin shige da fice. Shugaban ya bayyana ƙuri'ar da kotun kolin ta kada a matsayin mai bakanta rai ga 'yanci rani da ba za su iya fita fili su ba da gudunmawa ga wannan ƙasar yadda ya kamata ba. Sai dai ya ce ba za a yi yunkurin ta sakiyar 'yan gudun hijira da ke zaune a Amurka ba, ko da shike hukuncin kotun ya bar ci gaba da kasancewarsu a ƙasar cikin halin ƙila wa ƙala. Shugaba Obama, kamar yadda ya yi a lokacin baya, ya kushewa 'yan majalisar Republican a majalisar dattijai domin kin amincewa da nadin da yi na alkalin kotun ɗaukaka ƙara Merrick Garland ya cike gurbin alkali na tara a kotun kolon bayan mutuwar alkali Antonio Scalia. 'Yan majalisar sun ce kamata a yi shugaban ƙasar da za a zaɓa nan gaba ko kuma shugabar ƙasar da za a zaɓa nan gaba ta cike wato gurbin alkalin. Jihar Texas da waɗansu jihohi 25 sun kai ƙarar gwamnatin Obama dangane da batun shirin shiga da fice bisa hujjar cewa ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa, kasancewa ya saba dokar shige da fice ta tarayya da ake da ita a halin yanzu. Wata ƙaramar kotu ta yanke hukuncin cewa matakin da Obama ya ɗauka ya saba wa doka, ta kuma ba da umarnin dakatar da aiwatar da ita sai kotun ƙoli ta yanke hukunci a kai.
Mai neman jam'iyyar Democrat ta tsaida shi takarar shugabancin Amurka Bernie Sanders ya shaidawa shirin Morning Joe na tashar talabijin ta MSNBC yau Juma'a cewa zai kaɗawa Hillary Clinton kuri'a a zaben ƙasa da za a gudanar a watan Nuwamba. Ɗan majalisar dattijan ya ce hana Donald Trump shiga fadar White House yana ɗaya daga cikin gurorinsa. Ya ce, "Eh, batun a yanzu haka shi ne zan yi iyakar iyawata in kada Donald Trump. Ina jin Donald Trump zai zama bala'i ta kowace fuska idan aka zaɓe shi shugaban ƙasa." Sanders ya ci gaba da yaƙin neman zaɓe da kuma jawabi a taruka a faɗin ƙasar. Duk da yake Clinton ta samu wakilan da take buƙata a farkon watan Yuni na zama 'yar takarar jam'iyyar Democrat, ya yi watsi da kiran da aka yi masa ya janye kafin babban taron jam'iyyar na ƙasa. Ya ce, "Menene zai hana in yi abin da muka iya yi yayin da nake ƙoƙarin yaƙin ganin an sami damar da za mu iya samu?" Sanders ya ce yana anacewa ne da nufin ganin an dama da Amurkawa a tsarin siyasa.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai magana da yawon sashe kula da ayyukan kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce majalisar ta ɗauki alhakin gaza ɗaukar matakin gaggawa yayin kisan gillar da aka yi wa waɗanda suka rasa matsuguninsu cikin watan Fabrairu a Malakal da ke ƙasar Sudan ta Kudu. Labarin duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji a labarin duniya, ƙasar Birtaniya ta fice daga cikin ƙungiyar tarayyar Turai. Shin wannan mataki da ta ɗauka ta yi kuskure ne ko kuwa? Tambayar kenan da nayi wa Dr. Masud Ibrahim, na wani masanin harkokin tattalin arziki da ke zaune a ƙasar Ingila, ga kuma abin da ya ce.
To, sai dai kuma duk ƙoƙarin da na yi na jin ta bakin ƙungiyar ya ce tura da na tuntuɓi wasu ƙungiyoyin 'yan bindiga irin su MEN, na ji ta bakin ɗaya daga cikin kumandodin ƙungiyar, wato kumanda Tex, ta wayar tarho, amma dai ya ce bai yarda na ɗauki muryarsa ba, sai dai ya ce wannan ba abin magana ba ne a yanzu. Wani Musa Sa'idu da ya san ƙungiyoyin 'yan bindigan Niger Delta kuma yake bibiyar harkokinsu ya yi tsokaci akan yadda yake kallon wannan sanarwa.
Wannan magana da suka faɗa gaskiya ne, saboda ita kafin in an zo aka ɓata tattalin arzikin ƙasa kai an kafar da gwamnati a yi, kuma daga nan kaga za su samu hujjan cewa ita wannan gwamnati bata iya ba ta kishi da masu wannan gashi-gashi. Me yasa gwamnati yana mulki shekara shida ba wanda ya fito yana Avenger sai hawan Buhari? Ƙungiyoyi da muka sani su MEN, su Vigilante, MEN dai ita ce Harry Oka yake jagoranci, yake South Africa yanzu a tsare. Yawa kuma ga Asai da Kogo shi ne Commander na Nigeria Volunteer Force, da ire-iren su dai suna da yawa. Duk waɗannan mutane da kare ne ba su yi kaɗi mulki, ko ba su san binciken nan da ake yi. To, amma wannan abin tsohon NPDP waɗannan shugabannin da ake tuhuma suna cikin wannan abu. Tom Polo shine yake coordinate din wannan abu. Amma shawara dai zan bayar. Gwamnati ba har gare razana. A neman su inda suke.
To ko meye matsayin rundunar sojan Najeriya kan wannan barazana ta jiya mulki? General Rabi Abubakar shine mai magana da yawun rundunar sojan kasar.
Wannan labarin wasu ne rin duko ya sani cewa sojan Najeriya yanzu soja ne wanda bai san siyasa ba. Muna nan akan bakanmu muna kokarin duk abin da ya kamata mu yi mu kasar mu zamu tabbatar cewa mun kare haƙƙin kasar mu ko mun kare haƙƙin demokrasiya domin ya ce mun wai da ce ainihin mulki wanda aka yi shi a duniya baki daya. Muna nan bayan su muna bayan tsarin kundin mulkin mu na Najeriya.
Rundunar sojan Najeriya misali ba za ta rasa bata gari a cikin jami'anta ba kamar mi zaka ce akan wannan?
Ai bata gari ko ina kowane irin ma'aikata akwai su sai dai in Allah ya ka yana tabbatar ma da cewa za mu ci gaba kare haƙƙin su domin tabbatar cewa demokradiyya ya dore a wannan ƙasa kuma ya dore har abada.
Ko yaya masana ke kallon wannan batu? Komando Ahmad Tijani Baba Gamawa mai sharhi ne kan al'amuran tsaro.
To wannan abu ne na tada hankali kwarai da gaske. Irin waɗannan abubuwa sun sha faruwa a baya tun ana cewa jita-jita sukan zo su tabbata. Saboda haka a matsayinmu na wadda muka yi wannan aiki dole ne rundunar sojojin Najeriya su bincika su gani kanin wannan gaskiyar magana.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
Mun gode Lamido, muna kuma fatan masu sauraro za a gafarce mu wannan rahoto da kuka gama ji na zargi da wata kungiyar Niger Delta da ake cewa John Niger Delta Liberation Force ta yi cewa wasu manyan jami'an sojojin Najeriya suna shirye-shiryen hamɓarar da shugaban da gwamnatin shugaba Buhari. Sun neme su da su ci gaba da kai wa wuraren haƙar mai hare-hare domin a amfani da wannan harabe da guzuma domin sarrafa sana. Shine Lamido Abubakar ya dubi wannan al'amari. To yanzu bari mu koma a gabatin kasar Burtaniya. Kamar yadda kuka ji a labarin duniya ta fice daga kungiyar kasashen Turai, shin ta yi kuskure da ta ɗauki wannan mataki? Tambayar kenan da ne wa Dr. Masud Ibrahim, wani masanin tattalin arziki da ke zaune a Burtaniya. Ga kuma abin da ya ce.
Wato ni dai nawa fuskanta kasar UK ta yi babban kuskure sakamakon ainihin ficewa daga tarayyar Turai. Dalilin da na.
Ina ji me yasa?
Wato akwai dalilai da dama da suka shafi lokacin da ta yi yunkurin ficewa. Ana cikin wani matsanancin hali a duniya gabaki daya ta fuskar ainihin faduwar ma'ana tattalin arziki ko kuma abubuwan da ake kira recession.
Wato tabarbarewar tattalin arziki.
Yawa, su duniya na fuskantar mawuyacin hali ganin cewa ana wani irin yanayi na fuskantar tabarbarewar tattalin arziki. Kuma a lokacin da ita kasar Britaniya in kika duba lokutan baya za ki ga cewa abin da ake kira inflation rate na ainihin kasar.
Tashin kayayyakin farashin kayayyaki.
Yawwa, tashin farashi na ainihin kayayyaki.
Bai
ainihin canza ba tsawon lokaci mai tsawo. Wato ma'ana akwai daidaito a cikin farashi na kayayyaki ga ita kasar Burtaniya. Haka ma kuma sha'ani na ainihin interest rate. Shi ma tsawon lokaci abu ne da ainihin akwai daidaito. Haka kuma ainihin shi abin ma'ana canji na ainihin sterling pound ga ainihin dollar da kuma ma'ana farashin ainihin sterling pound in aka danganta da ainihin farashin kudaden wasu kasashe shi ma wannan ya samu daidaito tsawon lokaci. So wannan lokacin da suka da koma ainihin kansu ficewa daga wannan tarayya, mun ga ainihin shi farashin ainihin sterling pound ya sauka matuƙa da gaske a cikin 'yan sa'o'i kaɗan. wanda ba taba samu ba tsahon shekaru kusan 35 da suka shige.
Dr. Masud Ibrahim kenan, to kun ji ya ce Britaniya ta yi kuskure. To shin watan wata ranar Britaniya za ta yi kokarin komawa cikin kungiyar kasashen Turai? A kasance da mu a shirinmu na anjima domin jin ansa. Yanzu kuwa bari mu koma ga batun kwanaki, kamar yadda kuka ji kungiyar Hizba a Kano tana bi tana kakkama waɗanda ba sa azumi akan cewa kuma za ta gurfanar da su a gaban kula. Shin kungiyar Hizba tana da ƴancin ɗaukan wannan mataki ne, kuma me yasa take bi tana kama mutane? Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kuri ya dubi wannan al'amarin.
Nuna rashin tarbiyya a cikin bayanan jama'a da rashin da'a, wanda shi ne abin da muka caje su, domin da'a ta musulmi ya kamata duk sanda kowa ke azumi kai ma ka ɗauki azumi. Kuma zaman su akwai matsala ta barazana akan haka tsaro, an kafa hukumar Hizba ne akan doka, kuma dokar take amfani da ita wajen aiwatar da ayyukanta, da haka ya kamata mutane su riƙe wa Hizba kyakkyawan zato. Insha Allah ba za a yi wani abu da zai zama ya kare doka ba, Allah yarda.
Malam Yakubu mai gida kace ko mataimakin komanda mai kula da aikace-aikace na hukumar, sai dai barista Adubla malami da ke koyar da darussan laifukan shari'a musulunci a tsangayar nazarin shari'a ta jami'ar Bayero na cewa
Najeriya ƙasa ce da take aiki akan dokoki, kuma ita hukumar Hizba doka ce ta kafata, wadda ake kira Kano State Hizba Board Law 2004. Kuma wannan dokar ta faɗi dalla-dalla hurumin hukumar Hizba, a ciki ba inda dokar ta mai da rashin azumi laifi ko kuma ta bawa hukumar Hizba dama ta kama wanda bai azumi ba. Duk da yake cewa mun san rashin yin azumi a gurin musulmi zunubi ne, amma doka ba ta ganin shi a matsayin laifi, kuma ba ta ba wa hukumar Hizba dama ta kama wanda baya azumi ba. Abinda aka ba wa hukumar Hizba dama ta yi a dokar shine misali umarni da kyakkyawa da hani da mummuna, kuma dokar ta ce wannan a yi ta hanyar wa'azozi da lakcoci da wayar da kan jama'a. Saboda haka a fahimta ta dokar hukumar Hizba bata bata daman kama wanda baya azumi ba, kuma kamun da aka yi a fahimta ta ita hukumar ta tsallake huruminta da doka ta bata.
To amma Dr. Usman Shu'aib Zunnurayen, shugaban sashen nazarin ilimin shari'ar musulunci a jami'ar ta Bayero, ya ce akwai abubuwan dubawa game da wannan al'amari.
Abinda ya kamata ya la'akari da shi harka azumi da sauran ayyuka na ibada abubuwa ne tsakanin bawa da mahaliccinsa, wanda har malamai ma suna ganin saboda yanayin irin dangantakar ta kudda kud tsakanin bawa da mahaliccin shi a harkar azumi, ya zama suna ganin cewa kamar ma ba maganar riya akan sa, saboda in mutum ya boye je abin da yake yi ba za ka sani ba. To amma idan mutum ya fito da shi fili, to kaga yayi wani abu ne wanda na saba ma Allah, to akwai dan abu da ya kamata wato a jawo hankali kansa, da ya kamata malamanmu da sauran al'umma su faɗa ku a kansa, shine magana cewa bambancin tsakanin wato laifi da zunubi. Laifi shi ake ce ma aljarima a tsari na shari'ar musulunci, kuma abinda yawa crimes, abinda kuma ya shafi zunubi shine al-ithm ko ma'siya. To abinda ya shafi laifi su suke da hukunce-hukunce na zahiri da alƙalai ke aiwatarwa a bayan ƙasa. Abinda ya shafi ithmi ko kuma zunubi ko ma'siya, to wannan wani abu ne tsakanin bawa da mahaliccinsa. Yawanci in sun faru ba za ka ga wani tartiban hukunci da aka gitta a bayan ƙasa ba da za a aiwatar, sai dai shi bawa ya je ya ci gaba da roƙon Allah gafara, shi kuma Allah da yake Tawwabur Rahim ne, in ya ga dama ya gafarta masa. To wannan yake nuna cewa shi wannan ɓangaren na kada a ƙyala mutane barkatai suna ci da ranar Ramadan ya fi kama da tsare-tsaren da shari'a take tanada, na kaman a ce wata siyasa ce ta shari'a, wani policy ne alal misali na tafiyar da hukunci na shari'a, a ce to ba a ƙyala mutane kawai karazube suna zuwa suna cece tsakar ranar watan Ramadana ba.
Dr. Usman Shu'aib Zunnurai kenan, masanin dokokin shari'a musulunci a jami'ar Bayero Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, kada kuma amince, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu lokaci ya yi da za mu gabatar da musulunci tushen rayuwa.
Allahu ya rahamanu ya jalalu wal ikrami, Allah shi kace
da musulunci tushen rayuwa.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. A wannan makon musulunci tushen rayuwa ya tattaki ne zuwa wani babban masallaci da ake buɗe baki da kuma salloli a cikinsa a wannan wata musamman na azumin Ramadana. masallacin da ake kira Dar al-Hijra wanda yake a unguwar Falls Church dake jihar Virginia a nan Amurka. Ina isa masallacin na tadda an fara sallar magariba. To bayan idar da sallan ne kuma sai aka yi sahu sahu aka tafi domin a shiga inda aka tanada domin mutane su shiga su yi bude baki. Bayan an yi bude bakin ne, sanatari ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan zaman bude baki wanda aka yi a jiya Alhamis, inda shi Muhammad Dana Tara yake gaya min cewa shi dan asalin kasar Saudiya ne, shekaru 4 da suka wuce yake nan Amurka, wanda kuma wannan shine karansa na biyu da yazo wannan wuri. Shin Malam Muhammad, tsawon yaushe ka dauka kana zuwa wannan wuri domin yin bude baki?
I don't come here like often. I come here like this is the second time I come here.
Wannan shine karo na na biyu da nazo Darul Hijra domin in yi bude baki. Ina zuwa wasu masallatan da su ma suna ba da irin wannan gudunmawa ta bude baki. Wannan abun burgewa ne kwarai da gaske.
Muslims together we spend the time.
Al'umma musulmi ke taruwa a wuri ɗaya a matsayin al'umma ɗaya kuma ƴan uwan juna. To daga nan ne kuma sai na kutsa na koma cikin masallacin inda na samu ɗaya daga cikin masu shirya wannan abun bude baki wanda kuma yana ɗaya daga cikin limaman masallacin mai suna Abdulkarim Uthman Ahmad. Assalamu alaikum Mala Abdulkarim, wane ne kai a cikin wannan masallaci?
Member of this community for more than 30 years, we here to serving people for the breaking their fast.
Ina cikin mambobin wannan al'ummar unguwa tsawon sama da shekaru 30. Muna taimakon mutane wajen yin bude baki a watan azumi, kuma muna yi kullum ne a kwanakin wata ko kuma ranakun mako har azumi ya kare. Ko a masallacin nan na kai shekaru 29 ana wannan hidima da ni. Muna ciyar da mutane ta hanyar bude baki kusan mutum 1,000 a kullum ta hanyar kudaden da suke tarawa da kansu a matsayin kudaden tallafi ko kuma kudaden sadaka na fi sabilillahi. Muna gayyatar makwabtanmu waɗanda ba ma musulmai ba a duk ranar Laraba wanda suka hada har da mambobin majalisar dokokin Amurka da suka hada tun daga kananan mambobin majalisa da sanatoci. Haka kuma mukan yi wannan bude baki da su a wannan rana domin a samu fahimtar juna ne. Shin menene muhimmancin wannan abu Malam Abdulkarim?
It's very important because we have to get the road and get together.
Ah, yana da muhimmanci sosai domin kuwa za a samu dinke barkar da take tsakanin al'ummar musulmi da fahimtar da aka yi musu a ko ina a fadin duniya.
And that's what is all America about.
To Malam Abdulkarim Uthman Ahmad kenan, daya daga cikin jagororin masallacin Dar al-Hijra dake unguwar Falls Church a jihar Virginia ta nan Amurka. To daga wannan bude baki da muka ji a masallacin Dar al-Hijra, bari mu koma ga masu sauraron mu, mu ji shin yaya azumi yake ne a wajen su.
Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Junaidu Mai Shayi, bakin kasuwar shanu Ibadan Akinyele.
Menene tasirin wannan watan azumi a wurinka?
To alhamdulillah, saboda haka wannan wata magana a kansa mu ƙanana almajirai ta wuce mu, saboda haka dukkan musulmin duniya ya sani wannan wata wata ne mai girma. Me za mu kira musulmin duniya su ji tsoron Allah akan wannan wata, wanda ya san duk yana da wani mugun aiki da yake yi cikin wannan wata ya roki Allah, Allah ya raba shi da wannan miyagun ayyuka. Wanda yake aikata alkhairi kuma Allah ya bashi ikon ƙara aikata alkhairi cikin wannan wata.
Musa Fiyaro, gaskiya ma'anan azumi da muhimmancin ta a gare ni gaskiya yana da daɗi sosai sosai. Muhimmancin ta a gare ni, yana da kyau mu gyara halayenmu sosai sosai da ma'aikacin gwamnati da ɗan kasuwa da ɗan dako da lebura, mu yi ƙoƙari mu gyara halayenmu don domin wallahi tallahi wannan hali da muka kai muke cikinsa, gaskiya akwai halayenmu a ciki da ba su da kyau. Kar ka ce wai za ka ga laifin kansila, ɗan majalisa, gwamna, shugaban ƙasa, kai ma kana da naka laifin a cikin gidanka tare da matanka da 'ya'yanka. Idan shago ne da kai, kana da laifi tsakanin kai da mutanen shagonka. Idan ma'aikaci ne kai, famanin sakatare ko kwamishina, kana da laifi tsakaninka kai da masinjanka ko da sauran concept dinka kana da laifi haka gwamna ma ka saboda haka don Allah dan annabi mu samu mu gyara wannan halaye don Allah dan annabi mu gyara
to a madadin hukumar masallacin Dar al-Hijra da suka ba mu damar muka shiga masallaci wurin da suke bude baki har muka dauki hoto muka kuma tattauna tare da su da ma waɗanda suka faɗa mana falalar azumi a wajen su Julie Leather Scrasham ita ce ta hada mana sauti sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC
to yanzu kuma ga nasiha a wannan wata na azumi
mai magana da ku shine Muhammad Bashir na'ibul ladanin masallacin Bega dake nan Abuja Ibn Taymiyyah ya fada a cikin mulakhasul fiqhiyya ya nuna dalilan da suke sanya a hada sallah dalili ne guda uku zuwa hudu dalili na farko shine akan hada sallah saboda ruwan sama akan kuma hada sallah saboda ainihin wato duhu mai tsanani akan kuma hada sallah saboda tsananin zafin rana akan kuma hada sallah saboda sanyi mai tsanani sosai sosai saboda haka wa'annan sune kusan dalilan da suke sanya a hada sallah kamar yanda ya tabbata a shari'ance akan so a takaita ai karatu saboda dama ai an hada saboda ya zama an yi saving din ta mutane sun dan samu sauki sun mara sun koma gida idan ruwa ne kafin ruwan ya sauka kila ko kuma ruwan kafin ya karfi yawa gari ya tabo ya abun nan sai ai maza a hada sallan saboda mutane su ainihin wato koma gidajen su idan kuma tsananin duhu ne sai ai maza a ainihin wato dan gaggauta haka dai misali kaman musamman sallah na biyu din kafin gari ya karke kada rufewa din saboda dama an yi ne saboda a ainihin wato saukaka mutane daga ainihin matsanancin duhu da suke da yake a wannan ainihin wato lokaci akan hada sallan magriba da isha sannan kuma akan ainihin wato hada sallan la'asar da ainihin wato azhar idan akwai dalilin haka asuba ba za a hada da sallan azhar ba saboda kasancewa tana da ainihin wato lokaci mai yalwa wato shi hada sallan kamar yanda muka faɗa a baya duk wanda yayi koyi ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama domin yana daga cikin sunnoni kuma shari'a ta ainihin wato yi mashi stamp ta ainihin wato yadda da shi wannan ibada kenan kaga ya nuna idan mutum yayi aiki da shi zai samu lada doriya akan wanda bai aiki da shi ba saboda haka idan ni na hada sallah kai baka hada ba yanzu ina da abu biyu ayyuka biyu nayi nayi aiki da sunnan Annabi sannan kuma nayi sallah a cikin jami'i
To Allah ya sa mu dace. Ga kadan daga cikin irin ra'ayin da kuka aika ta hanyar sadarwar email.
Sakonmu na farko na cewa ficewar da kasar Burtaniya ta yi daga kungiyar tarayyar Turai da kuma shelar shirin Murabus da Prime Minister kasar David Cameron ya yi wani sabon babi ne da aka bude a fagen siyasar kasashen yammacin duniya da fatan wannan ficewar ta zama alheri ga kasar da ma ita kanta tarayyar Turai daga Mahmud Salu Kaura na Moda jihar Zamfara Sako na gaba na cewa muna jinjinawa dakarun sojojin yankin tafkin Chadi bisa ga nasarori da suke samu akan mayakan Boko Haram daga Muhammad Mai Kai Miya Oji Kwatas Gombe sako mu na karshe daga Ahmadu Manija daga Bauchi unguwan Karofin Madaki yace muryar Amurka ina kira ga gwamnatin jihar Bauchi Barista MA Abubakar daga duba mummunar yanayin kuncin rayuwa da yanzu haka wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin jihar Bauchi ke ciki na rashin albashi a biya su albashin su musamman ma malaman makaranta da in prison a jihar Bauchi
To tare da fata za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayinku ga takaitattun labarai kafin mai sallama.
Burtaniya ta yanke hukuncin tarihi na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai a kuri'ar bagardaman da ta sosa zuciya sosai kan batutuwan shige da ficin baki da daukacin kasa matakin da ya sa Prime Minister Burtaniya David Cameron yin Barnabas. Cameron ya shedawa manema labarai yau juma'a cewa al'ummar Burtaniya ta tsere shawara karara ta kama wata hanya ta daban saboda haka ina jin kasar tana buƙatar sabon shugaba da zai ci gaba da kai ta gaci.
To masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma can da daddare idan Allah ya kai mu ɗazuna ya kuskure na ce ina fata an sha rawar lafiya. To ina ganin azumi ne fara
buga. Azumi ya buga ki hajiya.
Ina fatan za a sha ruwa lafiya yanzu kuwa sai a sha dakacin shirinmu na yau da gobe.